بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من أمع الله سبحانه وتعالى قديا ليس كتارا مؤونا رانا تليتين دومنشي قبل كراتو ونمك سابا نماكو ماكو a cikin wani littafin mai girma nabiyur rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yawmuna 12 ga watan zulqa'da hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 12 ga watan 5 2025 sati wanda ya wuce muna magana akan siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na halitta na gangan jiki da kuma na halaye malam sai fara da sufofi nashi tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi wanda suke da alaka da gangan jikin shi mun karanta siffa ta launin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba amanta ba manzon Allah ya launin shi yake ya gashin shi yake mai tafshi ne mai kaza ne nawa aka samu a tare da shi hayyar su na hurhura tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi mun karanta sati bai wuce guda 20 ba akwai ruwaya kuma da ka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutane ne masu jiki irin masu manyan kashi wanda ake ce masa dauki manyan mutane siran Allah da aminta Allah tabbata a gare shi mun karanta wata ruwaya ta Jabir bin Samura cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bakin shi ba karami bane irin yanda yake zamantowa siffa baki ko na mata ado ne a wajen mata amma kuma a wajen namiji illaci haka kuma idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanta cewa tsakatsakiya ne ma'ana kenan budaddu ne haka to yau inda zamu tashi kenan ciko ne na sufofin shi sallallahu alaihi wasallama na halittar shi akwai hadisi na Barra dan Azib sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kara wata siffa yace kana marbu'an قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال براء كان مربوعا من ذا الله يا كسنتي اي تساكاتكي ني وجن صو مربوعا بمعنى متوسط kenan ba ce mai dogo zan kalele kuma ba ce mishi gajere sati wanda yake mun karanta wannan yace ba'ida ma baina mankibai nan ka hudun shi suna da fadi irin da babban mutum ka hudun shi fadi gare su kenan daga nan zuwa nan lahu sha'ar yablughu shahmata uznayhi kuma sallallahu alaihi wasallama yana da gashi kenan gashin shi ba irin gashi bane wanda ake askewa gashi ne wanda yake zubowa har sai ya zo nan daidai kunnen shi sallallahu alaihi wasallam jabir yace ra'aituhu fi hullatin hamra na taba ganin shi a cikin wasu kaya wanda suke jajaja haka jajaye sai ce lamara shay'an qat ahsana min ban taba ganin ba wani abu kyakkyawa kamar yanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji sahabin shi Jabir Barra bin Azib sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan mutum ne haka Allah yayi shi a kowane bangare yanzu ne muna magana ne akan halayen shi kyawawa wanda suke sufofin shi kyawawa wanda suke na jiki to balle kuma a zo sufofi na halaye wa kana yusdilu sha'ruhu awwalan lihubbihi muwafaqat ahli kitab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hurku gashin shi haka yake zubo da shi kenan saboda balarabe ne gashin shi yana yin tsawo har wani lokaci zamu gani a gaba zai wani lokaci gashin sai ya zo nan kafaɗar shi a sarce shi a sa mai yace awwalan da farko li hubbihi muwafaqat ahli kitab da farko manzo Allah yana daidai da ahli kitab yahudawa nasarawa summa faraqa ra'sahu ba'd sannan sai manzo Allah ya zamanto yake raba kanshi tsaka kamar yadda mata suke sai ya raba shi tsaka gehiyenan siran Allah da amincin tabbata gare shi haka yake mishi to wannan shi ma siffa ce tashi siran Allah da amincin tabbata gare shi to abinda shi siffa gashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce akwai abubuwa guda uku na farko abinda ake cewa alwafara akwai al-limma ko kuma lumma akwai al-jumma wani gashi wani lokaci sai a ce gashin manzo Allah ya zo kafaɗar shi sallallahu alaihi wasallama shine al-jumma wani lokaci kuma sai a ce daidai nan wannan fatar kunne gashin shi yake zawa siran Allah da amince da tabbata gare shi wani kuma lokaci sai a ce tsakanin kafada da kuma wannan duka dai siffantawa ne dan dai mu san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin wanda suke barin gashi irin dai wani lokaci za a ga wasu samari sun bar gashi indai ba irin da ƴan wiwi bane irin da ƴan rasta amma dan mutun ya bar gashin shi zai kula da shi ba kwaikwayon mata bane indai Allah ya sa mutum ya zama ko wani bahullace ko wani buzuzu haka ko wani balarabe akwai irin haɗi zai iya barin gashin shi kuma zai iya tsawo indai ya kula da shi ya sarce shi ya sa mishi mai malamai suka ce yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan baya daga cikin kamanceceniya da mata kuma mu so da yawa gashin mu ma indai ba wani reno ba na shekaru da wuya ya zo kafada ko ya zo waje daidai kunne وقال ابو هريره ابو هريره سيج ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره yace ban taba ganin wani abu ba wanda yahi manzo Allah kyau siran Allah da amince da tabbata gare shi yace ka anna shamsa tajri fi wajhihi in ka kalli huskan manzo Allah kai ta ce rana ce take haskawa wa ma ra'aytu ahadan asra'a fi mashihi kuma yace ban taba ganin mutum ba wanda yake gaugawa wajen tahiyar shi min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ce har yahi manzo Allah gaugawa yanzu da za a ce wata tawaga ana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to babu wanda zai riga shi ya shiga gaban shi sau sati wanda zai da ya wuce mun karanta cewa tahiyar manzo Allah sunnar shi kamar ya gangaro daga tudu kamar yanda mutum in ka gangaro daga tudu ko da baka so kai gaugawa to tudun wannan zai sa dole sai ka dan yi tahiyya da gaske kuma na dan gudu-gudu ko kuma ka yi sassaka to shine Abu Hurairah sai ya ce ban taba ganin abin da ya kai manzo Allah kyau ba kamar rana ce a huskar shi sai ya ce to kuma wajen tahiyya kenan wata siffa ce wajen tahiyya ko manzo Allah gauga yake sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma sunna ce tashi yace ka annamal ardu tutwa lahu kaman ana nade mishi kasa yanzu inda za a je a minti biyu minti uku minti goma in manzo Allah ne salasa bai wuce a minti guda zai isa wurin ko rabin minti saboda yanda yake gaugawa yanda yake sauri to shi yasa yana daga cikin sunna Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana khalifa baya bari in ya ga namiji yana tahiyya irin na mata yana tahiyya a hankali laso laso haka sai ya zungure shi yana da wata sanda tashi sai ce mishi imshi mashiyatar rijal ka riƙa tahiyya ta mazaje man ka riƙa tahiyya kamar mata to wannan sunna ce ta shi sallallahu alaihi wasallam kenan ya kamata kai gaugawa ka je inda zaka amma mutum ka bata lokaci wajen tahiyya ko ka bata lokaci wajen dawowa to shi sallallahu alaihi wasallama gauga yake to shine Abu Hurairah sai ya ce inda yake zuwa sai ka ga nan da nan an zo kamar an nade mishi kasa siran Allah da amince da tabbata gare shi yace wa inna lanajhadu anfusana mu kuma sai mu riga ta kurama kanmu shi manzo Allah tahiyya ce yake tashi haka wanda ya saba to amma masu bin shi sai ya zamanto suna ta kurama kansu dole yace wa innahu la ghayru muqtarisin shi kuma sallallahu alaihi wasallama ko aka shi tahiyyar shi dama haka take to wannan ma wata siffa ce tashi sallallahu alaihi wasallama yahi komai kyau yahi kowa kyau gaugawa wajen tahiyya ko kuma tahiyya wadda take tahiyya aje inda za a je وقال جابر بن سمرة صحابي من الله صلى الله عليه وسلم جابر سيتي كان في ساقيه خموشة من الله صلى الله عليه وسلم قبرين شو أن أنك كليشي كمان قبرين واند فيه دكة كمان قبرين واند يكي ساكي تشي بكاتي وإرو أن ميوالي كوبا سيري ريبني سيران الله دا أمون شلا تبطا جريش وكان لا يدهك إلا تبسما يعني دا كتن صفة من الله بايا ينداريا سيدي ملمشي حكا يكي da won kuma hadisi ya tabbata sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa yawan dariya yana kashe zuciya kowane lokaci mutum yana ta daga baki to zaka mance da abubuwa jiyawa to shi sallallahu alaihi wasallam sai dai mulmushi wannan shine dariyar shi yace wa kuntu idza nazartu ilayhi qultu inna kalliman za Allah inji Jabir sai in ce a cikin zuciyata aka halal aynain kamar ya sa kulli yanda in ya kalli huskar shi ya kalli idan manzo Allah sai ga bakin yayi baki kamar ya sa kulli sai kuma ya ce walaysa bi akhali amma kuma ba kulli ya sa ba wannan shi ma duka daga cikin kyawo na halitta nashi wanda Allah subhanahu wataala ya mushi in ka kalli huskar shi da giran shi da idan shi sai ka kamar ya sa kulli to shi kuma bai sa kulli ba to wannan kuma yana karantar da mu mana wata siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwaburin shi matsakaita ne baya dariya sai dai mulmushi kuma wajen idan shi inda za a ce ma idan manzo Allah ya yake zaka iya cewa kaman dai idan mai kulli kuma ma yana daga cikin sunna tashi sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisai ya bada sunnancin sa kulli musamman akwai kulli da ake ce musu asmut ana kawo shi hannun wajen yana cikin wata kwalba doguwa haka asmut yana daga cikin abinda yake gyara ido yana gyara gira yana gyara wannan gashi na gira in mutum yana da cuta ta ido ko wani kaikai ko wani abu in dai ba irin wannan wanda yayi nisa ba yana samun lahiya idan yana yawan sashi daga Saudiya ake kawo shi to wannan wani nau'i ne na kwalli sunan shi asmut daban ne to shi sallallahu alaihi wasallama in mutum ya sa haka ma sunna ne shi ma wannan ba akwai koyon mata bane mata suna sawa maza suna sawa shi sama wani hadisi azumi sai a riga tambaya mutumin da ya sa kwalli azumin shi yana nan ko baya nan to malai sun tabbatar da cewa shi kwalli baya karya azumi wannan su ne sifofi na manzon Allah na halitta shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan yanzu duk mutumin da ya mahulkin wani abu kaya mahulkin wani kaga wani ko ya ce ma shi manzon Allah ne ko kuma a ranka kace kaya mahulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan da ya kamata a adiba da fari ya tsawon shi yake ya idanuwan shi ya gashin shi ya lokacin da ka gan shi a zaune ne yake ko tahiya ce yake in tahiya take tahiya shi ya take wannan dai da muka karanta su ne za a kiyasta su ne za a adiba sai a ce wannan mutumin manzo Allah ne ya gani amma duk mutumin da bai san manzo Allah ba bai san ba siffar shi bai taba ji an karanta ba shi bai karanta ba to kaga wannan duk abin da ya gani ma yana cewa manzo Allah ne alhali kuma ba shi bane siran Allah da amince da tabbata gare shi to kaga kenan idan ka san siffar shi ta halitta gangan jikin shi to sai siffa ta halaye shine malai ce kamalul khulq manzo Allah ya cika wajen halaye suka ce kai cikan ma tana neman cika in dai wajen halin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko kuma halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hi cika kamar kenan ita cikan me ake ce ma cika abu ya zama daidai go a ce ya daidaita babu wani na ƙasa babu wata tawaya to halayen manzo Allah sun wuce cika in wajen cika ne akmalul kamal ko kuma akmalu minal kamali yana inda za a ce kamar a ce ma zaki me yayi zaki ko kuma a ce ma gardi abubuwa da irin wanda ake misaltawa to shi sallallahu alaihi wasallama inda za a ce cika halayen shi kyawun halayen shi kyawun jikin shi kyawun wane ne to shi yahi jamal yahi kamal siran Allah da amince da tabbata gare shi Allah bai yi ba irin shi kuma Allah ba zai ba irin shi shine daya guda wanda Allah ya zaba wurin jakada ya zabe shi ya aiko shi ya zamanto annabi na karshe kuma daga shi babu wani siran Allah da amince da tabbata gare shi yasa isra'iliyat wasu suke kawo hadisai ribabbu akan cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunka halici annabi Adam ma wata tarmamuwa ce a gabas tana gabas ta koma yamma ta koma arewa ta koma ina ne ko kuma ma sa'adan ma duka hasken manzo Allah ne aka halice su kaza wani duka bai inganta ba akwai wanda suka faɗi abubuwa marasa inganci abubuwa wanda ma na shirme ne wai wajen kambun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna so su daraja ta shi ne suna so su daga shi da kuma suka faɗi wasu manganu wanda ma sun sawa ma hankali kuma sun sawa ma tsarin Allah wanda Allah subhanahu wataala ya halitta tunda an ce Muhammad bin Abdullah ga uwan shi Amina ga kaza ga mamman shi ga garin su ga kanin baban shi ga wan baban shi kai kuma ka ce wai wata tarmamuwa ce kaga wannan ya sawa ma magana ta hankali to wasu wajen su girmama manzo Allah su kammama shi sai suka bata to duk da cewa sallallahu alaihi wasallama ana girmama shi ana darajanta shi to amma ba irin abubuwa bane wanda za a sake su karazibe shi sa wani lokaci wani yazo yake cewa manzo Allah sayyiduna wa bun sayyidina wani ya ce kai ne shugabanmu kai ne babba dan babba dan kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu la taturuni kama taratul nasara isa ibn maryam mazalla ce hukku bani wani matsayi wanda ya wuce kamar yanda kirista suka ba annabi isa matsayi har suka ce ma Allah ne mazalla ce ni kakku muni haka ku bar ni bawan Allah ne ya ce wa ana abdullahi wa rasul ni bawan Allah ne manzon Allah ne ku bar ni a haka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai mutane da yawa suka yi abubuwa wanda sun saba ma addini wani ma kuma yahudawa da nasarawa ne suke irin abubuwa na rashin tarbiya sai musulmai su dauko sai su shigo da shi cikin musulunci kana annabi sallallahu alaihi wasallama yamtazu bi fasahati lisan wa balagati alqaul wa sihhati maani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu na horko indai ana magana ne wajen halitta shi wajen halayen shi to wajen magana fasihi ne me fasihi shine mutumin da zai magana kowa ya gane shi ba sai an ce wai me yake nihi ko me yake cewa to shi sallallahu alaihi wasallama in yi magana kawai sai ka gane me yake nihi ko magana ce wanda ke da balaga wa balagatul qaul balaga a harshen larabci ma har ya zamanto yanzu malamai sun yi littafai ilimi ne na musamman ilimul balaga ilimi ne wanda zai sa ka san larabci ka san malolin larabci ka san miyaya larabawa suke magana kuma ya za ka ji daɗin yare na harshen larabci wannan duk balaga shi yake karantar da mutum wannan wasihatu ma'anin kuma manzo Allah idan ya magana ma'anonin sai kaga na kirki bai magana ta banza ko bai magana wanda bata dace ba ko bai magana wanda za zo ana inda wai ko kaza yake nihi ko kaza ne yake nihi a maganar shi zahiri wa qillatu takalluf ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana magana baya dora ma kan shi wani wahala wajen magana akwai mutane masu kalele ce magana yace shi dole yana jan magana yana hudun a magana da zai yi ta aminci 2 minti 3 sai minti 10 yana in ka buga lisafin magana shi ta minti 1 to wannan irin jan magana zai rika kombo ne yake sai a samu minti 5 ko minti 10 to wannan duk yana daga cikin abin da shi sallallahu alaihi wasallama baya haka nan kuma ya saba ma ladabi na magana masu hikima suka ce in ka ga mutum haka dan adam za ka ɗauke shi babban mutum mai daraja musamman in ya sa kaya masu kyau sai larabawa suka ce amma ya ake gane mutum lalle wannan cikakken mutum ne suka ce inda takallum sai in yayi magana wani kawai wani zaka gan shi gashi nan cikakke kamalalle amma yayi magana sai ga yayi magana ta sakarci to daga nan a kwakwalwarka kawai sai ka zubda shi kace kai wannan ni da ina ganin shi kamar wani babban mutum ashe shi bai san ma abin da yake to kuma wani sai ka ganshi wani kucaki haka bai da kaya masu kyau bai da jiki mai kyau wani dan camurmuri amma idan yayi magana kace kai gaskiya wani ya iya magana to tana daga cikin abin da yake sa ma mutum ya ba mutum daraja da matsayi kada ka riga magana haka kawai sardar inda ta kama kai magana inda bai taka kama ba kai shiru musamman inda ka san za a ma wata matsaya ana so a auna kai ya kake to gara kai shiru don magana da za ka yi in akwai masu ilimi za su auna ka kai miye kai mai ilimi ne ko jahili ne kai mai wayo ne mai kayan hankali ne wanda ake ɗaukar shawarar shi ne ko wanda ba ɗaukar shawarar shi to duka daga magana ake ɗauka to nan abin da malam yake so ya nuna mana cewa ashe a cikin halaye na mutum musamman mai imani ya kamata ka kiyaye maganganun da kake yi. In akwai inda za a je ka karanci yanda za ka yi magana mai kyau, to ya kamata a ce ka karanta. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya yi haka nan. Shi yasa kowane harshe yana da abun da ake karanta nashi, ko da harshen larabci ko ka zo harshen Hausa, kaza ne kaza ne kaza ne, abubuwa ne wanda suke a karance. Amma yanzu kaga mu haka ne kawai haka muke yi, ba Hausa bace ta karatu. Wanda ke yayi Hausa ta karatu zai ji kurakurai, amma mu yanzu ban mu gane ma maganar da muke akwai kuskure a ciki, saboda ba mu karanci ba Hausa. Wanda ya karanta ya sani. To kaman Balarabe ne a ce ya zo na Larabci, wanda ya karanci Larabci sai ga akwai kurakurai a ciki, wanda bai karanta ba bai sani ba. To mutum ya kokarin gyara maganganun shi, lafuzan da za su rika fitowa daga bakinka ka gyara su ka inganta su, in kai magana ta rika burge mutane. To wannan yana daga cikin kamala ta mutum. Yace utiya jawami'al kalim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi dunkulallun kalmomi. Shi manzon Allah tsiran Allah da mushara tabbata gare shi, yanzu zai iya hudin hadisi guda a yi litafi ɗaya da shi, shine jawami'al kalim. Abinda zai hodi a dunkule yake haka, in aka ce za a bude shi sai a yi ta rubutu a yi ta sharhi. To wannan Allah ne ya bashi, manzo Allah yana daga cikin abinda Allah ya bashi. Wa khadda wa khassa bi bada'il hukm, kuma manzo Allah sallallahu alaihi hikam da wasu ji kasa hikamun, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya keɓance shi da kirkiro da wasu hikimomi. Wasu manganin malarawa busayin su, amma manzo Allah shi ke kirkiro su, sai a ce kai ga wata magana ta hikima. Kisa idan ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga abubuwa na hikima a ciki. To wannan Allah ne ya bashi. Yace wa ilmu al-sunnal arabi al-sunnatil arabi, kuma manzo Allah ya bashi ilimi na harshen larabawa. Dan larabawa akwai lahajat, lahaja daban-daban. Ita lahaja tana fitowa ne daga harshe, yanzu kamar harshen Hausa, in ka dauki Hausar da magaram ta sha bamban da Hausar maradi. Kuma da in ka ji ma akwai wasu abubuwan da zaka iya gane wannan ba maradi ne, wannan ba da magare ne. In ka je mutanen tawa, in ka ji Hausar su ma zaka gane eh lalle wannan ba dan zandar bane, ba dan maradi bane, dan tawa ne wannan daga Hausar shi. Amma kuma duka hausunan su Hausa. To wannan sunan lahajat. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan tunda larabci shine tushe, to amma a laraban sai a samu lahajat, ma'ana bangare daban-daban. To kowannen su ya san su, kuma ya san yanda zai musu magana su gane, kuma yanda zai musu magana irin nasu. To kaga mu yanzu a Hausa kana iya zuwa tawa ko ka je maradi ka hudo wani abu, anan kana kaza ake ni, amma a can ko ba haka bane, kai kai ko kuma kai kuskure. To wannan su ake ce ma lahaja, amma halshen tushen halshen Hausa. To shi sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi sanin wannan. To kenan yanzu ko da zaka samu mutum misali a ce ya zauna a Damagaram, ya zauna a ko dan da magaram ne, amma ya je tawa ya yi yan shekaru ko a cikin girma, ya zo maradi ya yi yan kwanakai, ya taba zuwa Kano ya yi shekaru a ce ya taba zuwa ina. To in ka same shi zaka same shi idan zai magana duka yana iya hada, in dan maradi ne ya san me zai ce mishi, in dan tawa ne, in dan da magaram ne. To kaga wannan ilimi ne, kuma kaman fasaha ce wajen magana, mutum sai zamanto yana da budi. Yukhatabu kullu qabila bi lisaniha, mala yace kowace kabila manzo Allah da halshen ta yake mata magana. Kenan in dan nan ne ga halshen da zai mishi, in dan Makka ne, in dan Madina ne ya mishi, in dan wani gari ne. Yace wa yuhawiruha bi lugatiha, kuma in suna tattaunawa sai ya mishi halshe irin nashi, ba zai gane ba cewa manzo Allah yana wata magana daban, a irin nashi zai mishi. Wa kana al-hulmu wal ihtimal, manzo Allah ya kasance mutum ne mai hakuri, alim. Shi haƙuri ma a nan ta ganshi sallallahu alaihi wasallam, saboda in ana mishi wani abu wani lokaci sai dai sahabban da suke kewaye da shi kowa ya rika cika yana tumbatsa ana ta jin haushi, amma shi sallallahu alaihi wasallam ko aka. Wal ihtimal, al ihtimal kuma shine mutum ya rika daukan wahala amma wajen musiba. Allah ya jaraba ka ka jure, Allah ya gama ka da kaza kai haƙuri har abin ya wuce, Allah ya baka ya amshi kuma ka haƙura, Allah ya maka kaza, abubuwa dai na musiba suna zawa, amma kai mutum ne mai juriya da haƙuri, baya daga cikin kenan halaye mai kyau, jaje. In Allah ya dora ma wani abu, in ka kai ma wani jaje, bai iya warkar da kai in warkawa ne, in kuma Allah amshuwa ne shi wani bai iya baka kuma bai iya hana ka, bai iya sa komi, kawai dai ka kai kara wajen banza babu abin da zai amfana maka. Kenan gara ma ka gaya ma Allah subhanahu wataala ka yi sujada, ka yi azumi, ka yi kuka, ka yi qiyamul layl, ka gaya ma Allah sai yayi maka. Amma dan adam bai iya maka komi, ka hakura. To shi sallallahu alaihi wasallam bai kai jajan Allah wajen kowa, yace wal afu indal maqdira, ko manzo Allah shi gafara yake yi lokacin da mutum zai iya, ko kuma yahiya wajen iyawa. Ai yahiya, akwai mutumin da abun yahi karhin shi ne sai ce na yahi. Misali a ce wani haƙƙin shi ne yake zo, an yi shari'a, har ya dauki lauya, an yi kawai abun ya kasa hutowa, sai ce na yahi. To kaga wannan wahala ya sha, ba yahiya bace ta iko. To shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahewa ce ta iko, sai in ya rike abun sai ya ce yahima, kamar yadda ma mutanen Makka lokacin da aka fatahu Makka, su suka ma musulmai azaba suka kaura suka koma Madina, su suka ma musulmai azaba suka hijira suka je Habasha, su suka rike musu dukiyoyinsu da gonakansu da shagunansu suka kore su, kai suka kai musu yaki ma so nawa, suka kai Badar can Madina, suka zo Uhudu, suka zo Ahzab. Amma da manzo Allah aka zo aka fatahu Makka, yace musu ku tai gaba ɗaya na yahemu. To wannan shine al'afu indal maqdira, lokacin da ka kama mutum kana iya kariya shi, kana iya mushi abin da ka ga dama, sai ka ce kana yahima. To wannan shine abin da ake so. Waɗannan sufofi sun sha bamban da sufofi na halitta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan siffa ta halitta Allah ya yi shi haka, to amma ita wannan siffa na halaye mu muna iya kwaikwayon su waɗannan. Kenan sun da siffa sufofi ne na halayen shi sallallahu alaihi wasallam, kenan muna iya kwaikwayo. Ka sama kanka ka zama mai hakuri, ka zama to mai rashin jaje, baka jaje, ka zama to mutum mai yahiya wajen da ka samu iko, kanka ce ni ma na samu dama bari in rama, ko kuma wani ya muni ina jiran shi, in ka samu dan dama kadan kai ma sai ka rama. To wannan kaga ya saba ma fasibir sabaran jamila wasabru alal makari, ko manzo Allah mutum ne mai hakuri akan abubuwan da ba a so, da abin da baka so ya zo maka, to me zaka yi hakuri? To wannan sifan manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam, sifatun addabahu Allah biha, wannan abin da muka fadi Allah ne ya rubuta da manzo Allah akan haka. Wa kullu halimin qad urifat minhu zalla, so diyawa mutum mai hakuri, ko da cewa mai hakuri ne tunda dan adam ne bai cika goma ba, amma wata rana sai ga abun ya dole sai an samu minhu zalla. Meye zalla? Shine kamar dan tuttube, sai ka same shi mutum ne mai hakuri, to amma wata rana in wani ya cika shi, ko yayi zagi, ko ya rama, ko yayi bugu, to amma shi manzo Allah ba samu ba wannan a tare da shi. Kenan shi hakurin shi kawai hakuri ne, hakuri ne na hakuri, tunda shi ko dan adam tara, shi ko manzo Allah goma ne a cike yake masumi. Yace wa hafizat anhu hafawa, kuma akwai menene hafawa? Shine kana so ka faɗi magana, misali wani lokaci ko aka kana so ka ce Isa sai ka ce Musa, kuma kai a wajenka Musan Isa kake so ka ce, wannan shine abubuwan da suke fitowa na baki. Ko kuma kana so ka wani abu na yabo sai kai wani abu na kishiyar yabo, to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan baya hutowa a gare shi, saboda shi mayan dukkanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallama lam yazid ala kasratil aza illa sabran, sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka kara cutar shi, mana kenan an cuce shi, an kara, to ba zaciya ba yake shi kuma a lokacin kara hakuri yake, illa sabran, ba kamar irin mu bane. Yanzu kai in wani ya taba ka, ka hakura ya sake, ka hakura ya sake, sai ka ce a wani ya rena ni, ko kuma wani kaza ne, daga nan hakurinka ya kare. To shi ko sallallahu alaihi wasallama in so dubu za a cutar da shi, to so dubu biyu zai yahi, ko kuma zai hakuri, sai ya lullumka ya hiye shi, ko kuma hakurin shi ya lullumka irin cutar da shi da zai. Wannan kuma tarihin shi da mutanen Makka shi zai nuna, duk wanda ya karanci tarihin manzo Allah da mutanen Makka shi zai nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda hakurin shi ya wuce hakuri. Wa ala israfil jahili illa hulman, kuma duk yanda jahili ya zo wa manzo Allah, to shi manzo Allah hakuri yake da shi. An taba zuwa wata rana wani ya cikwalar shi, ya ce manzo Allah ka bani dukiya wanda ba ta babanka ba, ba ta uwarka ba, kamar zagi ne ya cikwalar manzo Allah har sai da nan kin shi ya ja, jan mutun haka sabai suka tashi Abubakar Umar a bani dama in yanke kanshi manzo Allah ya ce a kujale shi sallallahu alaihi wasallama haka ya hakuri da shi irin hadisin wanda yazo ya wutsari a masallaci mutane kawai a buge shi ana kaiwa za a yi ka zo kai wutsari manzo Allah ya kya ya ce ku bar shi sai da ya karasa ya ce a ja dauko ruwa a zuba an yi maganin ya huta shikenan sai ya ce ya Allah ka ji kaina da ni na Muhammad a bayan mu kaga jikar da kowa sai kuma manzo Allah ya ce mashaba kai kwa rahama Allah ai wadi gare ta ka matse ta da yawa mana kenan ya ji dadi abinda manzo Allah ya mishi su kuma wanda suka kyare shi ya ji haushi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da jahili ya mishi abu to hakuri yake saboda jahilci kamar yadda bahaushe yake ta yi hauka wani lokaci mutum zai yi wani jahili zai yi mishi wani abinda ma la yutaq mana kenan abinda zuciya ba ta iya rikewa amma shi sallallahu alaihi wasallam zuciya shi a rike take wa qalat aisha radiyallahu ta'ala anha uwan mumunai aisha take cewa ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma Allah yana ba manzo Allah zabi abu biyu Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indai Allah ya bashi zabi abu biyu ga wannan tace to sai ya zabi wanda yake sauki indai ba zunubi bane wannan ana magana da wayan shari'a kamar a ce ga sallah ga mai sauki ga sallah mai wahala sallah da can 50 har ta zo 5 ga azumi nawa ake yin shi ga wannan azumi mai sauki ne to manzo Allah sai ya zaba mana mai saukin saboda yana so ya sassauta mana ga wata shari'a ta halakta haram ga mai sauki ga mara sauki to sallallahu alaihi wasallam bai zaban mara saukin mai saukin yake zaba saboda al'ummar shi ba dan shi ba in shi ne yana iya yi amma sai ya zaba mana wanda take ta yi sauki Aisha take shi amma da sharadin in dai ba zunubi bane malamin kun isman fa in kana isman kana abada an-nas in zunubi ne to manzo Allah ya yi kowa nisa da shi wa man taqama li nafsihi manzo Allah bai taba rama ma kanshi ba illa an tuntahaka hurmatullahi sai dai in an keta al'urma Allah fa yantaqimu lillahi biha sai shi ya rama ma Allah wannan shine sifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka zage shi ko ka bige shi kai a banza amma dai a ce ka sa ma Allah ka taka wanzu doka Allah to anan ne manzo Allah yake ramawa amma in dai shine kama to ko aka sai ma yahe maka ya maka addu'a wa kana abadan nas ghadaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ana neman mutum wanda yayi nisa wajen a ce hushi ya dauke shi yayi wani abu wanda bai dace ba to manzo Allah shine lamba guda yahe kowa nisa da hushi hushi yana can shi yana can basu da alaka da hushi shi baya hushi sallallahu alaihi wasallam wa as'ara wa asra'ahu muridan ko manzo Allah yahe kowa gaugawan yarda yanzu nan zakai laihi ya maka nasiha kuma yarda da kai sallallahu alaihi wasallama wannan siffa ce tashi kenan kaga duk mai imani bai kamata ba ce ka zama mai hushi bai kamata ya zamanto kana rike mutane a rai har wata tension ta kama ka bai kamata ba ce baka yahewa bai kamata ba ce kana cikin irin mutanen da za su ce suna da wata wani bakin littafi akwai wanda wai yana da bakin littafi in ya rubuta sunanka shikenan da kai da shi hal abada ka mushi kaza ya rubuta wani ya muni kaza wani ya muni kaza wani ya muni kaza kaga wannan akwai bata lokaci wahala ce gara ma ka shiga harakar ka kawai in zajin ka ne bai hutowa a jikin ka an minene in ma bugun ka ne dai ka dan ji wani zahi kuma ya wuce in ma minene babu abin da zai dawama to kai ka zo ka rike abubuwa rai karshen ta zuciyar ka ta ta tawasa har tansiyon ta kada ka da shi kuma duka wannan wahala ce ka zama mai hakuri ka zama to mai hade hushi ka zama to mutum mai yarda da wuri ka ce awa ne ya hushi krize ne shi kawai hal abada fadan shi baya mutuwa fadan shi bai kaza to wannan duka mummunan hali ne ake gaya ma wasu mutane kuma sun yarda mummunan hali ne wannan bai dace ba bai kamata ba duk mutum musulmi mai imani ya kamata ya zama to mai hakuri ya kamata ya zama to mai yahiya ya kamata ya zama to mai yarda ko da ka mishi laihin zai yarda da kai wani lokaci ko kuma idan ka ce yahe mini zai yahe maka wa kana min sifatil jud wal karam kuma yana daga cikin siffar manzo Allah halayen shi kyauta da kuma karamci da yana daga cikin mummunan hali rowa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya zare mushi rowa a cikin zuciyar shi to wannan shine mai rabo yana daga cikin abin da musulunci abinda Allah subhanahu wataala ya kushe a ce an samu a cikin halin ka kai mai imani rowa kakka zamanto mai rowa da abin da gare ka ya kamata a ce kai hidima ma musulmai da shi na harko iyayenka matakinka diyanka ƴan uwanka na kusa da na nesa ƴan garinku ƴan ungonku ƴan wane ne in Allah sa kai mai kudi ne duk wanda ya kamata a ce sun sa ana yi amma mutum ya zamanto karkadab a cewa ne ya sha lukudi irin na Hausa wa ya sha lukudi shi baya ci baya sha amma duke kuma gata nan madudu ana ta tara ta bai sa kayan kirki ba bai yi abin hawa ba bai shiga gida komi kawai mai gadi in ya mutu shikenan kaga wannan mummunan hali ne shine Allah ya ce mai yuqashu nafsihi duk wanda aka hudda mishi ruwa a ran shi to wannan sune muflihuna masu rabo a gobe kiyama kaga kenan in dai bai da ruwa zai iya masallaci zai yi makaranta zai sayi litafi zai taimaka ma marayu zai taimaka ma gajiyayyu zai taimaka ma kaza da kaza abubuwa da yawa to amma ruwa duka wanda hana su take kuma baka da lada ka mutu a haka kuma akwai hisabi wanda Allah zai ma nabiye ta ina ka samu ta ta ina ka kashe ta duk mai kuri a gobe kiyama bai ruwa ya gusa sai an tambaye shi biye dala ta ina ka samu ta halaka ne ya to ka tsira to kuma ta ina ka kashe ta shi ma nan sai an bincika wannan biyun duka sai ka shiga tsakatsakiya to shi sallallahu alaihi wasallama daga cikin siffar shi ne aljud aljud shi ne yawan kyauta irin wannan wanda ma ya ma wuce me ake cewa iyaka wal karam da kuma karamci ba mutum bane ya baka kudi kuma ya gora maka a ni na baka wannan rigar ta wani da kuke gani na bashi ta yi mishi kyau ko ni ne dumki na ne wani kaza da kaza haka ko wanda bai sani ba ma sai ya sani to kaga wannan kuma musulunci ya hana shi sai Allah ya ce la tabtulu tsaraqakum bil manni wal aza kakku bata ro kyautanku kakku bata abubuwa da kuka yi na sadaka da alman shine gori ni na baka ai in ba dan ni ba da baka samu ba ai ni na kai ka samu aiki ni na maka kaza ni na maka kaza ya saba ma to duk wanda yake wannan ba karimi bane shi shi karimi shine zai iya ma yanzu zai iya ma gobe zai iya ma shi yasa daga cikin sufofin ma Allah subhanahu wataala al-karam kuma Allah karim ne kuma jawwad kenan zai iya baka ya kara maka zai iya baka ya kara maka kuma koda ka bata mai rai ko baka mishi daidai ba wannan bakan da yake bai da alaka da waccan kuma mu'amala ita ma daban yace ala mala yuqadiru qadarahu abinda ma ba ya kiyastawa kyautan manzo Allah babu wanda zai ya kiyastata abinda ya bada dan zai ya badawa kuma a gidan shi a kasa kunna wutan da za a ci abinci sallallahu alaihi wasallam in kaga bai bada ba babu bai taba cewa ba la shi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce manzo Allah ba duka za ya ci a banna baka ko kuma ya ce ma babu bai yiwa ne duk yanda za a yi sai ya samu sallallahu alaihi wasallama daga cikin sufofin shi hatta ya riga yazo ne sa riga wani sahabi ya ce kai ya maki Allah wannan riga ta maki wai ta yi kyau to sai ya shiga gida ya hudda sai ya kai bashi haka yake sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka gane wannan sai zamanto sai suka yi shiru koda sun ga abun sai su kyale dan sun san in suka ce yayi kyau to zuwa zai gida sallallahu alaihi wasallama ya huddo ya baka kai da kai ba abun kai da kai da abun ya burge ka to shine mana ma ma la yaqayum yuqadiru qadarahu baka iya misaltawa ko ka kaddara bai yiwa ne ya wuce hankalin mutum kana yuti ata'a ma la yaqafu alfaqr manzo Allah yana bada kyauta kyautan mutumin da bai tsoron talauci kenan inda zai rasa komi zai iya badawa gaba daya shi ya zama hakan wannan daga cikin kyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas daga cikin sahabbai siran Allah da amsa tabbata gare shi yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas manzo Allah yahi kowa kyauta wa ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma kyautar shi tana karuwa in watan ramadan ya zo yana ciyarwa yana kaza yana kaza yana kaza wata ne na ciyarwa yace shi ne alqahu jibril kuma a watan ramadan ne jibril yake zo wa manzo Allah dan su yi karatun qur'ani wa kana jibril yalqahu fi laylatin fi kulli layla a kowane dare sai isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ramadan fayudarisu alquran sai su yi karatun qur'ani to amma abinda gabar da muke magana akan shi inda yace ajwadun nas kenan yahi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar-rihil mursala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka kiyasta ko ka musalta gaugawar kyautar da yake yahi iska yahi guguwa yayi iska yanzu iska in ta tashi kowa sai ya samu abin da ya samu za ta yi taba kowa ta wuce to misali kenan kyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa sai ya samu sai an raba sai in ya koda ya kare sai an nemo an ba kowa kowa ya samu kun ga mun karanta can baya da aka yi yakin bayan ayi fatahu maka an kare an yi Hunain sallallahu alaihi wasallama ya tabadawa wannan ba shi raƙumi 100 wani a bashi 300 wani a bashi 200 wani a bashi 50 wani a bashi 60 haka sallallahu alaihi wasallam ya tarabawa sai da abin ya kare kakaf shi daman babu zancin ya rike a hannun shaha shi nashi ma daman na jama'a ne to wannan shine daga cikin manyan halaye wanda ya kamata a ce mun yi koyi da su na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum yake alaka musamman irin wanda suka yi alaka irin na tattalin arziki na turawa wanda babu Allah a ciki kuma babu haraka ta addini na ce wannan wanda ya karatu economist na tattalin arziki tunda shi a wajen shi in biye ta gusa sai an san meye dalili in biye ta shigo kuma hai an san ya za a adana ta kuma in ya za a juya su zama biye ta zama ilimi ta zama karago in ka zo ka ce baka sai ta ma hai dai ko gobe bai sa ka ba cikin yau program ne yau baka ciki kana kaga babu sadaka babu kyauta shine wani dan uwa kyawu labari a gari Yamai ne wani mai kudi yayi kudi sai ya ce bari ya tura dan shi ya karatu tattalin arziki saboda ga shago ga kudade a zo ayi ta haraka ya kula da su tunda shi bai ilimi uban amma shi wannan yayi ilimi kenan za a habbaka daidai kare yazo sai ga baban kullun yazo ya zauna da sahe wanda yazo a bashi 100 wanda yazo a bashi jika almajirai su zo 20 100 haka ki tabada yana ta lissayi wata ran sai ce ma uban gaskiya in dai bai fasa ba sadakan nan shagon yana iya karewa yace mushi yanzu 100 in ka bara in a kullun zaka bara 100 yayi mushi lissafin a shekara 10 kudin ba kadan bane su haka lissafin su mafiya sai a lissafin kamar shekara 20 100 in 20 ne sai a ce ma to yanzu baba kullun kana bada 20 nan da shekara 20 wannan kudin ba kadan bane shi yana ganin kaman kayan banza ne uba yace mushi dana wannan shagon da kake gani albarka Allah ce wannan sadaka da ake shi ne yake zaune da shi uban ya mishi karatu uban shi ne ya karantar da shi ya nuna mishi cewa akwai albarka Allah a cikin dukiya tunda su ba musulmi ba ne wancan mafiya da in mutum ya karanta ba za a karantar da shi ba dukiya akwai albarka su babu zance albarka Allah ita kuma dukiya Allah ne ke sa albarka sai Allah ya haɓaka ta sai Allah ya imana ya maida ta wadda take babba in ya zamanto ana badawa akwai rabon marayu a ciki akwai rabon makwabta akwai rabon gajiyayyu akwai rabon kaza akwai rabon kaza to shikenan sai Allah ya riga kawo albarka shi tana shigowa shi yana badawa kuma Allah yana bashi ai hadisi ne ingantacce manzo Allah ya ce kullun da sahi sai mala'iku biyu sun sauko sai ya riga cewa Allahumma ati munfiqan khalafan ya Allah din mai ciyarwa karama mishi wani mala'iku ne kuma wuri za su yi suna addu'a kuma gobe ma sahiya tana yi kuma sai sun sake saukowa kuma sai ya ce Allahumma ati mumsikan talafan ya Allah mai riko wanda ya rike karkarar ya ki badawa ya Allah ka sa mishi hasara ya Allah ka sa mai bala'i ya Allah ka sa musiba a cikin dukiyar shi kuma ga mala'ika ai ba adda mala'ika karbar biya ce shi sa kake ganin dukiya da ake aikin Allah dukiyar da ake taimaka ma jama'a dukiyar da ya zama to akwai haƙin mutane a ciki koda ba haƙi bane tilas za ka akwai albarka wanda shi kuma ya rike kayan shi to dukiya tana da amma shi ma ba zai amfana ba a ƙarshen ta saboda babu albarka Allah a ciki to shi sallallahu alaihi wasallama yayi iska inda wai wannan kaman misalin kyautar shi ce wajen da gaugawa da ta tahi kowa kaman iska riyul mursala wa qala jabir da abdullah yake ta masu ila shay'an qattun fa qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riwayat imam bukhari da muslim jabir yace manzo Allah ba a taba tambaye shi wani abu bai ce a shi ta wannan kalmar lama bai santa ba shi sallallahu kwata kwata babu ita a bakin shi siran Allah da mun shiga tabbata gare shi wa kana min ash-shaja'ati wan najada wal basi bil makan allazi la yujhal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne kuma shuja can baya da muka karanta mai hakuri ne mai yahiya ne ba tsoro bane a wannan siffa ce tashi in aka zo wajen jarumta kuma shuja'un ne jarumin jarumai ne sallallahu alaihi wasallama saboda bai taba gudu a wajen yaki ba kuma bai taba ja baya ba akan wani abu wanda za a yake nuna na jarumta wannan najda annajda shine ash-shaja'a fil qital, mutum ya zaman to gurzo musamman a yaki irin nada, mashi a hagumkinka wani takobi tana waki biya daga can nesa baka san ba ne yanda yake ba, irin yaki ba irin ne yanzu, wasu ma suna daki suna shan shayi, an tada jirgi shi ma mara matuki shine zai je abin da zai ya dawo, yaki ne na tsoro kenan, ba a kashe kowa ba, ba wani zai mutu, su kuma menene kuma za su je su kashe wanda ma babu ruwan shi saboda bai da matuki shi jirgin, kenan kawai kamar dai an tura wata iska ce. To su ko mutanen da gaba da gaba, makiyinka a gabanka, wani a bayanka, wani kuma a gehenka, yace kuma wal basi bil makanin lazi la yujhal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne wanda in ana yaki da shi sai makiya sun dandane kudar su, mana kenan kamar basu shadid karhi gare shi, kuma sai ya nuna musu cewa makiya Allah ne, mana kenan kuma yakin manzo Allah da mumunai ba kayan wasa bane, sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna musu haka. Kana ashja'an nas, yayi kowa zama gurzo wajen shuja'a, hadara al mawaqif as saba, akwai wurare masu wahala manzo Allah ya shige su, kuma ya gwada bajinta a ciki, ya gwada jarumta, siran Allah da amsha da tabbata a gare shi, ba rago bane ko ba mai tsoro bane, kuma shugaba ne wanda ya riki sunan shugaba, dan dama minai shugabanci kai kai ne a gaba, in wani bala'i ya zo kai kamata ya fara ci, ba da shugabanci bane na demokratiya, shi yana daki kukuna waje, ku za ku sha rana ku sha iska, amma shi in dadin ya zo shi shine zai more, yana walƙiya yana waye, ku kuma kamar an sha muku wani fenti, mutane kowa yana wahala amma shi yake jin dadi. Demokratiya yace ya kashe kudin shi aka zabe shi kenan sai ya hudda kudin shi, to shi sa yanayi na mulki ya lalace, yanayi na taimakon al'umma ya lalace, yanayi na yau da gobe duka abubuwa suka rikirkice. To amma inda za a ce shugaba, to ya kamata a ce gaba, kai kai ne a gaba, in wani musiba ta zo za ka kare yan bayanka, ka ce talaka ku zo bayana, ni ne garkuwar ku, ni ne kariyar ku. To shi ko na yanzu sai dai su sa talaka a gaba, su ne kariyar su. Wa farra anhu al-kumat, kuma da yawa mutum zaga mutum wani gurzo wanda ana ganin kamar ana yaba shi cewa babban mutum ne wajen yaki, ya iya yaki, amma su kai ba gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya gudu. Wal abtalu, da kuma waɗanda suke sun shiga wurare na yaƙi daban-daban, ya ce gairu marra, ba ɗaya ba biyu ba, in sun gamu da manzo Allah ya sun gudu, sai a yi wani yaƙi a rika cawa ne ya gwada bajinta, wani kahuri ya yi kaza ya kaza ya kaza, amma ran da suka gamu in dai akwai manzo Allah a cikin wannan tawaga, siran Allah da mutane tabbata gare shi, to wannan mutumin sai ya gudu saboda kwarjini da kuma girma na ma'aiki, siran Allah da mutane tabbata gare shi. Yace wa huwa sabitun la yabrah, manzo Allah a tsike baya ja da baya, wa yaqbilu la yadbir, kuma gaba yake baya baya, wa la yatazahzah, kuma baya mana gudu wajen yaki, wanda yana cikin kabairu dhunub. Qala Ali, Ali ibn Talib yake cewa kunna idha hamiyal ba's hamal ba'su wa hamaratil khadaq, in yaki yayi yaki sai ake siffanta shi da kaman ka sa karhe cikin wuta yayi zahi, to haka mutanen da suke siffanta yaki, in yayi yaki an yi gumurzu, an yi gumurzu, an yi gumurzu, to wannan abun sai suke siffanta shi da kaman a ce wani abu wanda yake mai tsananin zahi. To shine Ali ibn Talib sai yake cewa in yaki yayi yaki wannan abun yayi zahi, al khadaq, wanda kaman ka ce sawad al aynaini, inda shidda wani lokaci haka ga mutum wannan baki na ido sai kaman ya zama ja, mana kenan wahala ta yi wahala. To Ali ibn Talib sai ya ce mu kuma a lokacin ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, da wa muke karuwa sai mu zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fama yakunu ahadun aqrabu ila al-aduwwi minhu, babu wanda yake kusa da makiyi sai shi, kenan mai makin su shiga gaban shi su kare shi, su suna baya shi yake kare su sallallahu alaihi wasallam, abinda yake karantar da cewa gurzo ne, jarumi ne, bare takwas ne sallallahu alaihi wasallam, yana ya kamata daidai gaba da sai mu tsaya daga nan. To waɗannan duka sifofi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke na halayen shi, wanda kamar yadda muka ce sun sha bamban da wancan halaye na halitta, wancan halitta ne Allah ya riga yayi, amma wannan muna ya ɗaukan ɗaya ku daga ciki mai koyo da su, mu zama masu haƙuri, mu zamanto masu juriya, mu zamanto masu tsayawa akan abokan mutum ya zama rago, kuma kada mutum ya zamanto abubuwa na wahala ɗan kaɗan shi kenan ya kasa ya gajiya wajen neman rayuwar duniya ko lahira, ya kamata mu zai zamanto namiji. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da fata abin da muke daidai Allah tsara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum na'am